Ban sauraron ku assalamu alaikum shirin yau da gobe da shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa ta bujin Amurka a birnin Washington DC akan bidoji 25/31 da kuma 41 ala kuma iya kama mu a birnin Yamai da jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 FM sai kuma wasu tashoshi da zagon FM a jamhuriyar Niger da suka haɗa da radio Amfani Saudiya da kuma Diya a can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sada za iya jibi ta girgizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da Ali Abida Bahari Auda
a duk ranar Laraba tun yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 zani magana ne akan rawar da matasa ke takawa a fannin noma a jamhuriyar Niger
ke ba saurare bida tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa da ga yau tuna baki matasa domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin mu na ulama
sai ku kasance tare da shirin yau da gobe
jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya jamhuriyar Niger inda wakilin sashen Hausa Hamidan Mahmud ya gayyato mana baki matasa a zauren tattaunawar
Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma saki saduwa da ku a cikin shirin mu na yau da gobe na muryar Amurka wanda ni Hamid Mahmud zan gabatar muku da shi daga nan birnin Agadez shirin yau da gobe na wannan karan zai yi duba ne kan yadda sannan a hankali matasa suka rungumi sana'ar noma don dogaro da kai mun gayyato wasu daga cikin matasan da suka rungumi sana'ar da farko za ku gabatar mana da sunayenku
ni sunana Muhammad Sidi manomi ne na albasa
sunana Rabe manomi ne na hatsi
sunana Zakariya manomi ne na kwambita
to daga cikin matasan da muka gayyato har da mamba a majalisar shawara ta matasan jihar Agadez da farko dai za ku gabatar da sunan shi
ni sunana Abu Alhassan president na hadin kan matasa kuma muna nan a kalkashin majalisa ta matasa na kwamin na garin Agadez muna daga sunan Allah ya
idan muka dawo wurin ka Muhammad Sidi menene baka sha'awar gudanar da yin noma a matsayin ka na matashi
to abinda ya bani shawarin yin noma a matsayina na matashi saboda tsohina ne suke na isko suna yi sun gaji yanzu ni ne na kama ina yi nema dai don tallafa musu kuma tallafa ma kaina shi ne dalilin da ya sa na rungumi sana'a
kamar wani irin matsaloli ne kake fuskanta a cikin noman da kake gudanarwa a Agadez
matsaloli gaskiya ba a rasa su yau da gobe akwai matsaloli na rashin ruwa na ban ruwa na kuma akwai matsaloli su ma dai wanda sai mu ayan ke ba da su ko matsaloli da dama gaskiya wanda muke fuskanta muna dai bare ne muna tattaɓa
to kamar tai idan muka dawo wurin ka za mu so ka gaya mana menene baka sha'awar rungumar sana'ar noma
to abin da ya bani sha'awa saboda ni ma haka dai na taso na ga iyaye da kakanni dai yanda suka yi saboda haraka suna yi suna kula da kansu kuma ni ma abin da ya bani sha'awa duk in kare mutuncin kai na saboda dogaro da abin wani ko kuma irin zaman banza haka shi yasa nazo na rungumi sana'ar noma saboda in ma kaina saboda gashi yau ina ma kaina ina ma wasu dangina kuma da tsahi haka ina kula da su saboda zaman banza bai da wani amfani
ya sana'ar noma take a wurinka
to kamar kalubalen da ake fuskanta a ciki kamar rishin ruwa da wasu harkoki da haka kamar a ce wanda wasu kwari wanda zai su zo suna dan shiga wannan din harkar shifka da suna dan fatawa to kamar su ne da sai dai kuma da rashin karfi haka wanda za a ce babu wasu dan kudade wanda zaka zo ka kama aikin da kyau dai kwa saboda sai an ci an sha dai zince za a zo a kama aiki da karfi dai a yi to kamar haka shine da matsalolin da ake fuskanta
to kamar Mallam Rabe idan muka dawo rinka jihar Agadez jiha ce da aka santa da yin noman albasa da pomdata sai gashi kai karin gumita yin hatsi ko gero menene baka sha'awar yin wannan noman ta gero
eh noman gero dan ko da muka tasa mun ga ana yin shi iyayi da kakanni da kadan shi ma mu shine har yanzu ba mu saki wannan al'adar ba ta shi dan saboda muna yi dan mu ci mu kiyaye lafiyar mu ma abun nan ne kuma muna ci muna noma ko mu noma shi ba dan ma wai dan cin ba har sai da ana yi ana bin wasu bukatoci ana bin wasu bukatoci kuma in kawar akwai wanda ba karfi ma hakan ga in kawar mutun ya dan ayi hakan ga na dan tallafa musu
kamar wani irin kalubale kake fuskanta a noma hatsi gani yadda jiha ce a yanzu ta take da hamada kuma ana fuskantar gurtsowar hamada sai yaya kake noma wannan hatsi
to noman hatsi yanzu dai an san in babu wuri mai karfi dole dai sai an nemi dai yan abun ga yan kuɗi dan taki kafin wannan lokaci ko da wani abu ne kana iya wata abu saka cikin hatsin ne kana sai ka turka ka lokaci ya in ya kai kuma kana iya dan abu ne ka dora sai da kana gama taki ka har lokaci sai ka dan dora balwada ma shuka dan ta tafi da kai
Muhammad Sidi idan muka dawo wurinka a bayan nan ana fuskantar tsadar taki a duniya baki daya shin kun fuskanci irin wannan matsalolin a hali yanzu ganin cewa a matsayin ku na matasa da suka rungume wannan sana'ar shin kun fuskanci irin wannan matsalolin
eh sosai ma mun fuskanci matsalar rashin taki na bana gaskiya wannan kuma roko ga Allah ya samu gwamnati ta tallafa mana shi surtu bisa takin nan na gona muna san shi sosai da kuma karamcin ruwa nan shekarar gana na jiha Agadez an samu karamcin ruwa ba sosai ba gaskiya ba kamar shekarun da suka wuce ba muna fata dai mu samu takin dai shine muke fata mu samu
to kamar Mallam Abu Alhassan a matsayinka na mamba na majalisar shawara ta matasan jihar Agadez shin idan aka dauka wani irin tallafi ne a matsayin ku na shugaban matasa kuke gani ya dace a tallafa matasan nan da suka rungume sana'ar noma
eh assalamu alaikum Mallam Hamdan Mallam Hamdan wannan muhawara mu tai kamar tana muhimmanci
You come in at us as a big feat, you better have protocol. You go real, we go real, I beat our chest on that. So much black around us, feels like we've been working late shit. Swing in the club like I play golf, challenge. Me against the world, black eight off, challenge. You then form like Nicolas Cage, bro. Okay, black out, challenge. Look, face off, challenge. Black Rambo, Oliver Tambo, but I'm a bad fuck. Django, rappers used to rock, baby beanie single. Up north, my team fight, there's an eagle
You can never ball like we do. I think I really believe in nobody, nobody go be showing at the camp, make I teach you. Can never kill a figure, figure they be big on the same level, cause I go be defeat you. Back you up in the collaboration of the issue, drinks on the house, all the money we go issue. Have a one in a million for history, go! Can never defend a weapon, and defend a weapon, my shaman go body, for the sake of cracker, have a match, it's a bit, it's a big, 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 MC.
I bite my tongue, it's the bad. your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? No, you're not too good for me, my dear. Honey, you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah. Around, get tongue-tied it. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, it's gravy bag.
It's the hit, only the Voice of America.
Radio station BTSNOOP.
No make a point, I get it. You so damn beautiful, I swear you make me sick. I want your love, I want to know. Inside my heart there's nothing but a burning pain. Let's make some bad decisions. I want you.
The story of my life. like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen.
Somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. since I came out my mama. Stick and die, daddy never would. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise, but worth is that somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking.
Lives alone. One's brother overdosed. One's already on the second wife. One's just barely getting by. But these people